أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka masu jimma da sauraron mu ina muku sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode ma Allah madaukin sarki mun saki dawowa ci gaba da karatun mu na wannan littafi na kawaidi wanda muka fara wanda a lokacin da ya gabata mun fara wannan littafi wanda mun karanta daga cikin watan sifatul wajibat fi haqqillahi tabaraka wa ta'ala wato sifofin nan wajibai a cikin hakkin Allah madaukin sarki mun yi su mun kai ƙarshe amma abin da ya rage zamu karanta kiyoshin waɗannan sifofi ne to kuma sai lokaci sai muka tsaya nan don haka insha Allah yau zamu dora wanda in ba a manta ba mun karanto su waɗancan sifofi gaba daya tun daga wanda mun ka faru su الوجود الكدام البقاء المخالفة القيام بالنفس الوحدانية القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام وكونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وصحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما نفي الجرد نفي وجوب الفعل نفي التأثير بقوة نفي التأثير بطبع حدوث العالم to wannan su ne waɗanda mun kai wanda insha Allah za mu yi kiwoshin su ne a yanzu wanda duk dai bayanin da ya kamata daidai gurgurdo mun gabatar a wancan lokaci don haka za mu dora insha Allah za mu tashi a kiwoshin waɗannan sifofi ma'anar kishiya an kace kishiya shine abinda ba dai suke ba su haduwa misali kamar yanzu sai ka ce wannan abu fari ne wannan kuma baki ne kaga da fari da baki ba dai bane ba za su hadu ba a ce sun zama kala guda baki da fari ba yawa to misali kenan ko kuma duhu da haske misali to shine ma'ana kiyoshin wai waɗanda sifofin da mun ka ambata shin waɗanda suke wajibai ne a cikin hakkin Allah madaukin sarki dole ne kowane musulmi ya kudurta wannan a rayuwar shi na cewa ubangiji madaukin sarki ya sifanta da waɗancan sifofi din to yanzu kuma ga kiyoshin waɗannan sifofin wanda ba zai taba yiwuwa ba a sifanta Allah madaukin sarki da su ba su kuma zamu karanta a fassara sannan sai daga ba sai a dawo a karin bayani kamar yadda muka fara jiya shine malam mai wannan littafi na kawaidi ya ci gaba da cewa wai lihinnal abdadu kiyoshin wato kiyoshi suna bi musu ma'ana kiyoshin waɗancan sifofin wajibai kenan shine wayali hal abdadu kiyoshi suna bi musu na farko wace al'adam wa rashi muhalun anillahi ta'ala korare ne ga Allah madaukin sarki ko kuma kace ya koru ga Allah madaukin sarki wal hudusu da faruwa muhalun anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki wal fana'u da karewa muhalun anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki wal mumathalatu da kamanceceniya muhalun anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki wal iftiqaru da bukatu muhalun anillahi ta'ala ko kuma kace bukatuwa shine wal iftiqaru da bukatuwa muhalun anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki wash shariku da abokin tarayya muhalun anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki wal ajizu da gajiyawa muhalun anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki wal ikrahu da cilastawa muhalun anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki wal jahalu da jahilci muhalun anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki wal mautu da mutuwa muhalun anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki was samamu da kurumci muhalun anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki wal ama da makamta muhalun anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki wal bakamu da bebantaka muhalun anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki wa haula imana yace waɗannan sifofin abdadul ma'ani sune kiyoshin sifofi na ma'ani ana yace wa kaunuhu ta'ala ajizan da kasancewar shi Allah madaukin sarki shine wa kaunuhu ta'ala da kasancewar shi madaukakin sarki ajizan gajiyayye to muhalun anillahi ta'ala ya kuruga Allah madaukakin sarki wa mukrahan abinci lastawa muhalun anillahi ta'ala wannan ya kuruga Allah madaukakin sarki wa jahilan jahili muhalun anillahi ta'ala ya kuruga Allah madaukakin sarki wa mayyitan da kasancewar shi matacce to muhalun anillahi ta'ala wannan ya kuruga Allah madaukakin sarki wa asamma da kurumta muhalun anillahi ta'ala ya kuruga Allah madaukakin sarki wa a'ama makahu muhalun anillahi ta'ala ya kuruga Allah madaukakin sarki wa abkama bebe muhalun anillahi ta'ala ya kuruga Allah madaukakin sarki ha ula'i wadannan addadul ma'anawiyyati sune kiwoshin sifofi na ma'anawiyya sai kuma wailihinnal lawazim sifofi su kuma lazime suna bi masu yace subutul garadi tabbatar bukata muhalun anillahi ta'ala ya kuruga Allah madaukakin sarki wa subutu wujubul fi'li da tabbatar wajibcin aiki muhalun anillahi ta'ala ya kuruga Allah madaukakin sarki wa subutu tathiri bi quwwatin da tabbatar sanadin yin abu da karfi muhalun anillahi ta'ala ya kuruga Allah madaukakin sarki wa subutu tathiri bi tab'in da tabbatar sanadin yin abu da dabi'a muhalun anillahi ta'ala ya kuruga Allah madaukakin sarki wa qidamul alami daga batuwar halitta muhalun anillahi ta'ala ya kuruga Allah madaukakin sarki hunanan ne intaha ba'du sifati sashin sifofi sun ka tuki almustahilat wadanda suke koraru fi haqqihi ta'ala a cikin haƙin shi madaukakin sarki saboda haka zamu koma sai ayi bayani abinda malaka yake nufi a cikin wannan karatu da muka yi shine malaka yake cewa wa ilahinnal abdadu kiwoshin wadancan sifofi da mun ka ambata na wajibai suna bi ma wadannan wato shine kamar yadda na faɗa ma na kishi ya shine abinda ba kala ɗaya ba wanda ba yanda zaka yi ka hada su zama su zauna wuri kamar yanzu nan ne za a gane cikin wannan karatun da muke magana na farko ce al'adam rashi wannan ya koruga Allah madaukakin sarki a ce Allah madaukakin sarki watan babu shi to wannan ya koruga Allah madaukakin sarki a ce babu Allah Allah subhanahu wataala samamme ne shi ya to shine ma'anar al'adam rashi ya koruga Allah madaukakin sarki wannan al'adam kuma kaga shine yake kore an ka ce al'adam rashi kaga shi ka kore samuwa ko wato yana kishiyantakar al-wujudu kenan shi al-adamu yana kishiyantakar al-wujudu to kaga da samuwa da rashi ai kaga kiwo shin juna ne wadannan sibofin ba zai yi ba a ce a hada su a ce su ne ba to saboda haka kaga wannan shine matsayin ma'anar kishiya tunda nan an ce al-wujudu samuwa al-adamu kaga shine kishiyar shi rashi kenan ba zai yi ba a ce abu baya ba kaga da rashi da samuwa kiwoshin juna ne to shi ma shine ma'anar kiwoshin sannan mala yace wal hudusu haka nan faruwa shi ma muhalu Allah ta'ala ya koru ga Allah madaukakin sarki wai ma'ana shine bai yiwuwa a ce Allah fararre ne shi a ce wai ai an yi wani lokacin da ba Allah daga baya Allah ya samu subhanallah ubangiji madaukakin sarki ya haƙare haka to shine faruwa ta koru ga Allah ba a sifanta Allah a ce ai shi fararre ne daga baya ya samu sannan wal fana'u da karewa muhalu anillahi ta'ala shi ma ya koru ga Allah madaukakin sarki a ce yau ga wani lokaci wanda za a cimma wai ba Allah madaukakin sarki kamar yadda an ga san duk halitta sama da ƙasa baki daya duka za a yi lokacin da za a kare kowa ya mutu baki daya Allah madaukakin sarki shi kadai zai wanzu to kaga to shine shi Allah ba ya karewa din ubangiji subhanahu wataala yana nan shine wal fana'u da karewa to shi ma wannan sifar ta koru ga Allah madaukakin sarki wal mumathalatu da kamanceceniya shi ma muhalu anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukakin sarki ba zai yi ba a ce Allah madaukakin sarki yayi kama da wata halitta ba saboda aka duk halittun da ka sani baki daya ka kafa babu wata halitta ko afofari ne shi ko ja ne ko baki ne ko darwa ne shi ko wani irin kala ne a ce wai sifa yayi kama da Allah wallahi azbillah saboda aka Allah ba yayi da sifa ta kama irin ta halitta da za a sifanta shi da shi subhanahu wataala saboda aka ubangiji madaukakin sarki ba yayi da kama da wata halitta shine ma'anar kamance shine din to wannan kama da wata halitta ko wata halitta ta yi kama da Allah to wannan ya koru ga Allah madaukakin sarki tunda shi Allah madaukakin sarki ba jiki bane irin mu ba jiki bane kamar sauran halitta ba balle ko a sifanta shi da sauran irin watan abubuwan da za a iya sifanta halitta da su ba to shine ma'anan kamanceceniya da ubangiji bai kama da komai ba wal iftiqaru sannan da buƙatuwa ubangiji wannan muhalu anillahi ta'ala shi ma ya koru ga Allah madaukakin sarki wai a ce Allah yana da buƙatar abu kaza to ubangiji madaukakin sarki yafi karfin bukata ba bunda yake da bukata bai bukata komai ga kowa yafi karfin dukkan wani abun da ake bukata saboda haka ubangiji madaukakin sarki mawadaci ne shi ya bai da bukata komai to shine bukatuwa din wannan bukatuwa ta koru ga Allah madaukakin sarki sannan wa shariku da abokin tarayya shi ma wannan muhalu anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukakin sarki ubangiji madaukakin sarki shi kada yake baya tare da wani wanda ka taimaka mashi a gudanar da al'amuran shi wanda Allah subhanahu wataala ya ce wal iyaz billahi a ce bai iya yin wani abu sai wani ya taimaka mashi ubangiji madaukakin sarki bai da abokin tarayya sai dai ya zaba daga cikin bayi ne ya ba wasu mukamai ya ba su daraja da girma amma dai ba dai matsayin abokan tarayya suke da shi ba a cikin mulkin sa fa subhanahu wataala ba don da kaga in anka ce Allah su biyu ne ka al'amura ai abuwa za su yi mutu sai kaga an samu matsaloli to yanzu misali idan Allah subhanahu wataala zai halacci halitta misali sai a ce kamar mace za ta haihu misali za a ba ta haihuwa to in abun inda a ce Allah madaukakin sarki su biyu ne tare da shi da wani suke gudanar da al'amura to ai kaga da sai an samu rigima wani lokaci wannan yace namiji yake so a halitta wannan yace mace yake so a halitta go to ga gani ko wannan yace tawaye yake so a halitta wannan yace kuma a daya da za a halittawa to amma da yake Allah madaukakin sarki shi kadai ne ka gudanar da duka baki daya to shine ubangiji baya da abokin tarayya shine wa shariku din sannan wal ajizu da gajiyawa wannan gajiyawa shi wa muhalu anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukakin sarki a ce wai ga wani abu wannan abun ya gagare Allah bai iya ba shi wannan abun ko menene to gajiyawa ta koru ga Allah madaukakin sarki sannan wal ikrahu da tilastawa wai a ce yau akwai wanda zai iya tilasta ma Allah dole sai Allah ya yi kaza ba shi ubangiji madaukakin sarki in ya nufin abu zai yi in bai nufi kuma ba zai yi ba saboda haka gajiyawa a ce Allah yana son ko kuma a ce Allah yana son yin ikrahu muke magana wato wani tilasta Allah ya yi wani abu ba shi to tilastawa ta koru ga Allah madaukakin sarki sannan wal jahlu da jahilci shi ma muhalu anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ba a sifanta shi da jahilci ba abunda Allah bai sani ba cikin halitta ta baki daya komi Allah ya sani da abun da ya kasance da wanda zai kasance nan gaba da wanda ma ba za a yi ba Allah ya san komai sama da ƙasa to wannan kenan shine jahilci ya koru ga Allah madaukakin sarki sannan wal mautu da mutuwa shi ma muhalu anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki rayaye ne rayuwa kuma ta har abada wanda ba mutuwa kwata-kwata sannan wasamamu da kurumci shi ma muhalu anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukakin sarki ubangiji madaukakin sarki ba kurma bane yana jin duk abun da bayan shi suke aikatawa to shine ma'anan a kurunci ba kurma bane sannan wal ama da makamta wannan shi ma muhalu anillahi ta'ala ya koru ga Allah madaukakin sarki ubangiji madaukakin sarki yana ganin duk abun da bayi suke aikatawa yana jin abun da suka yi kuma yana ganin abun da suke yi din sannan duk inda zaka shiga ka boye ka aikata wani mugun aiki na sawa ma Allah to shi Allah yana ganin ka subhanahu wataala ko kamar yanda ake bari kayar wata mata wani mutum yanne me zai zina da ita tace ba matsala ta yadda iyaka sharadi guda ne take bukata da shi ya tana son don rufin asiri ya je da ita inda ba wanda zai gansu daga shi sai ita kawai yace ai dan wannan ai mai sauki ne ba matsala bane yana da wani gida da ma nashi ne wanda yake daban ba kowa cikin shi ya shirya ya ce ta sai su haɗu can suka haɗu ya shiga cikin daki ya kulle wannan ya kulle wannan aka kulle gida da dakuna da komai yace to bismillah saboda haka yanzu nan ba wani wanda zai gane mu shine sai da ce lalle nan ka kulle ko ina ba mai ganin mu amma kofa guda can rage ka kulle shine ka kulle inda Allah bai gane mu subhanallah to nan ne sai jiki ne mai sanyi ya gano shikenan duk abin da za su kenan Allah na gani kenan to kaga wannan duk abin da ko menene a cikin duhu ne yake cikin haske ne yake cikin ruwa ne yake cikin ina ne yake to ubangiji yana ganin komai daka makamta ta koru ga Allah madaukakin sarki wal bakamu da bibantaka kuma wancan da ake magana ji ba haji Allah yake da ji irin na kunni namu ba dan ubangiji ba halitta ce irin mu ba bai da gaba irin namu saboda haka ba ji ne irin na kunni ba yawwa sannan da an ka ce makamta ba kuma gani ne irin na ido da idanu ba hakan ga irin namu ba Allah bai da sifofi irin haka nan sannan wal bakamu da bibantaka ubangiji madaukakin sarki ba bebe bane ma'anan bebantaka shine wai rashin yin magana to ubangiji yana mai magana ne yana magana ga alqur'ani na aika ga maganar Allah ce ko kuma ya ga muna ya magana da annabi Musa ko kallama Allah Musa taklima saboda haka shine bebantaka rashin yin magana kenan ya koru ga Allah madaukakin sarki yace to wa haula'i waɗannan sifofin da buka zana al-dadul ma'ani sunni wato kiwoshin sifofi na ma'ani waɗanda mun kai wucin baya sannan sai yace har yanzu wa kaunuhu ta'ala kasancewar shi Allah madaukakin sarki ajizan gajiyayye to muhalu Allah ya koru ga Allah madaukakin sarki Allah ba gajiyayye bane wa mukrahan kasancewa ta kuma abin tilastawa shi ma muhalu ya koru ga Allah madaukakin sarki ba wani wanda ka tilastawa Allah aikata wani abu wa jahilan kasancewa ta jahili shi Allah shi ma wannan muhalu Allah ta'ala ya koru ga Allah madaukakin sarki Allah ba jahili bane komai ya sani sannan wa magitan kasancewar Allah matacce shi ma wannan muharu an Allah ta'ala ya koru ga Allah mu dauki Allah ba matacce bane yana da rayuwa rayuwa kuma ta har abada ta dindindin wa asamma da kasancewar Allah watan asamma watan asamma kurma wannan shi ma muharu an Allah ta'ala ya koru ga Allah mu dauki sarki Allah ba kurma bane yana cin duk abin da ake yi wa amma kasancewar Allah makahu shi ma wannan muharu an Allah ta'ala ya koru ga Allah mu dauki sarki ubangiji ba makahu bane yana jin yana ganin duk abin da ake gudanarwa wa abu kama da kasancewar Allah bebe shi ma wannan muhalu an Allah ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki Allah ba bebe bane yana magana duk abin da ake yana magana ga alqur'ani nan magana shine subhanahu wata'ala sai ya mala yace to haula waɗannan da muka zana atdadul ma'nawiyyati sune kiyoshin sifofi na ma'nawiyya waɗanda su ma ta dumin wucin ga halkan mu ta farko sannan sai mala yace wai lihinnal lawazim to sifofi lazimi su kuma suna bi mu waɗannan na farko ce subutul gardi tabbatar bukata muhalu an Allah ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki a ce Allah yana da bukata to ubangiji ba wata bukata da yake da ita mawadaci ne shi bai dogara ga kowa ba bai bukata kowa ga komai kuma kowa ne ne to shine muhalu an Allah ta'ala ubangiji madaukin sarki watan bukata ta koru gare shi wasubutu wujubil fi'li da tabbatar wajibcin aiki shi ma muhalu an Allah ta'ala koru ga Allah madaukin sarki a ce wai wani zai iya wajabta ma Allah dole Allah sai kai kaza subhanahu wataala yayi kare hakanan to shine tabbatar wajabtan aiki wannan ya koru ga Allah tabbatar da wajabtan aiki ga Allah ba wajibi ga Allah ba abinda an wajibi ga Allah wanda za a ce wa dole Allah wannan ga abin wajibi ne sai yayi shi a wasubutu tathiri bi quwwatin da tabbatar sanadin yin abu da karfi muhalu an Allah ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki babu wani abu misali ma'anar tabbatar sanadin yin abu da karfi shine wato akwai abin da zai tilasta ma karfin sai sashi dole kai abin da kai baka yi ne baka yi matsayin ka na dan adam ko wata ko halitta yanzu misali kamar misali mu na jiya na lokacin baya kai idan ka duba shine wato idan ka hawo mashin misali sai kana tafiya kana tuka mashin sai ka je ga wani wuri wani inda wani galangalan haka yake misali kamar wani ramu haka ka shiga ai kaga ga lokacin zaka ji jikinka yana motsawa sadda zaka shiga wannan galamin din ko to ai kaga karfin motsawan mashin din ce ta tasirin ta sa kai ma jikinka ya motsa da kana samun mashin din to shi ubangiji babu wani abu wanda zai iya tasirin towa yasa ubangiji karfin wannan abun yasa Allah madauke suke yi wani abun da shi Allah bai niyya ba kaga kai san sadda ka hawo mashin da kai wannan motsa ai ko baka yi niyyar motsa nan ba sai kai ta saboda ka tasirin to da karfin motsawan wannan mashin din ko to wannan shine to shine tabbatar tasiri watan da karfi ko kamar misali mu hayanzu da shi ma nan din na cewa kamar kana da zobe ga hannunka misali kaga sanda zaka motsa yatsanka ai zoben nan shi ma zai motsa to wannan motsawa da zai yi to kaga shine ai karfin motsawar yatsun naka shi yasa shi ma zoben ya motsa to shi ubangiji babu wani wanda karfin watan yake tasiri da karfin wuyin wani abu karfin wani abu yasa wai Allah ya wani abu a subhanahu wataala ba watan tabbatar wajabcin sanadin yin watan shine subutu tasiri tabbatar sanadin yin abu duk watan da karfi ya koru ga Allah madaukin sarki indai Allah ya ne abu zai kawai in bai ne abu kuma ba zai yi ba sannan wasu subutu tasiri bi tab'in da tabbatar sanadin yin abu da karfi da dabi'a shi ma muhalu an Allah ta'ala ya koru ga Allah madaukin sarki wato ma'ana dabi'a shine kamar misali a ce ai wannan wai dabi'a ce ta Allah shi Allah haka yake bai iya wasu yayi kaza a'a ubangiji ba ya da haka nan halitta ce yake zama da dabi'a misali kaga dukkan dan adam sai ya ci abinci dabi'a ta ci abinci dabi'a ta ne ya bacci in ya bacci dabi'a ta ne ya sauran abubuwa da na rayuwa ta shi dabi'a ce da adam kaga dole sai ya ci dole sai ya kwanta ya bacci dole sai ya wasu al'amuran na shi to shi Allah ba kaga wannan ya zama dole ga mutum kenan sai yayi to shi Allah wannan yin abu da wata tabbata sanadin abu da dabi'a ba shi a ce wannan wai misali kamar sai a ce yanzu ai ita halitta da Allah yi dabi'a ce ta Allah bai iyawa lalle sai yayi ta to ba haka nan bane ba ubangiji tabbata sanadin abu da dabi'a ya koro gare shi madaukakin sarki saboda haka ko kuma kamar irin muwa irin nan in mutum zai wani abu da horar abinci za kai ko mirani za kai kaga sai ka nemo tukunya ka nemo muru ka nemo ruwa ka nemo wuta ka nemo in shinkafa za ka dafa sai ka nemo shinkafar in kuma wani abin shi laban ko wanda za a sa gari duk dai abin da annabi misali sai ka nemo abin da za ka yi da shi din to shi ubangiji madaukakin sarki in zai yi abu ba sai ya nemi wasu abubuwa na dabi'a ce da mu mun kasa ba dole sai da su za mu iya abu kaza ba a dabi'ance an sani misali kamar yanzu abun da yake misali sai a ci abu kaza wanda bai yi dole sai da kaza kamar yanzu misali wuta ai kaga wuta dabi'a ta ai kona mutane dabi'a wuta konewa da ka taba sai ka kone misali kenan to kaga to shi Allah baya da dabi'a koro wajibcin yin abu da dabi'a ba haka bane ya koro ga Allah shine tabbatar wato shine wasubutu tathiri tabbatar sanadin yin abu bi dabi'in da dabi'a ubangiji madaukin sarki shi ya koro da wannan in ma zai halitta ta inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu hukum fa yakunu ne kawai in ya ga dama abun kawai abun ya zama ne zai zama han malamai suna cewa ma cewa kun din ai wannan kawai don hankalin mai kama ne in ba da haka ba ai shi ubangiji in zai yalla mana shi ba sai ya ce abun ya zama ba in dai ya nufin yin abun kawai sai dai ya zama suka ce ai kai ko kai in zaka kalle wani abu ba sai ka ce mai idon ka kalle wuri kaza ba ai in dai kana son ka kalla din kallon dai zakai haka in kana so ka ji wani abu ba sai ka ce kunnan ka ji ba ji zakai to saboda haka shi ma ubangiji madaukin sarki in zai halitta kawai zai yi ne to shine koruwar watan sanadin yin abu da dabi'a to ubangiji madaukin sarki wannan ya koru gare shi sannan waqidam al'alami daga batuwar halitta muhalu an Allah ta'ala shi ma ya koru ga Allah madaukin sarki a ce wai wannan an ita halitta wannan ko halitta ko da sama ce ko da kasa ce misali a ce wai ita dama tuntuni dama ba ta da farko akwai ta a'a wannan ya ku ubangiji madaukin sarki shi kadai ne wanda tuntuni dama ba ya da farko amma halittu daga bayani Allah ya halice su suna da farko to shine gabatuwar halitta shi ma wannan ya ku ga Allah madaukin sarki mallai ya ce hunana ne in ta ba'du sifati sashin sifofi ya tuki al mustahilat wanda suke korarru bi haqiqi ta'ala a cikin haƙin shi madaukin sarki saboda haka wadannan sune sifofi wadanda suke korarru ga Allah madaukin sarki to sai yana da kyau sai mu karanta zan tunda mun ce kiwoshin wadancan ne kowanne kaga sai a san shi kaga nan da ya fara mana da ci al'adamu rashi to abinda a kishiyar al'adamu shine al-wujudu sannan sai ya ce al-hudusu faruwa abinda a kishiyar al-hudusu din nan al-qidamu su a kishiyar kishiyarta kaga in an ga ce abu kaza ya faru to canda haba yake nan daga baya ne ya faru shi abin ya samu yawwa to shi din ne to kaga abinda ake shi al-hurusu din nan ne al-qidamu sannan sai ya ce wal fana'u da karewa ita kuma abinda ake shi al-fana'u din nan al-baqa'u wanzuwa ai duk inda kaji an ce abu kaza ya kare to shikenan ma in ko kaji an ce abu kaza wanzu ji ne to ma'ana bai karewa kenan sannan ya ce wal mumasalatu da kamanceceniya da halitta shi ko abinda ake shi wannan mumasala din nan al-mukhalafatu da mun kace sabawar Allah da halitta baki daya kaga kishiya ta in an kace abu kaza bai yi kama da kaza ba shikenan in ko an kace yayi kama da kaza to kaga kishiyar rashin kama kenan sannan sai ya ce wal iftikaru da buƙatuwa kaga ita ma buƙatuwa din nan ne abinda ake kishiya ta shi kuma al-qiyamu bin nafsi wadatuwar shi da zatin shi da shi ubangiji madaukin sarki ya wadata da zatin sa bai dogara ga kowa ba to kaga abinda ake kishiya al iftikaru kaga wato al-qiyamu kenan bin nafsi wadatuwa da zati kenan sannan da yace da yace kuma wal iftikaru ku buƙatuwa da yan kai magana to sannan sai da al iftikaru na'am to shine ka ga wato shi din ne kaga da yace wato al iftikaru buƙatuwa nan ne muka tsaya ku wato washariku ku ya wato shine washariku abokin tarayya shi kuma abokin tarayya kaga abinda ake shi ita abinda ake shiyar watan wannan ashariku din nan shi ku al-wahdaniyatu wancan da mun ga al-wahdaniyatu shine shi kuma kishiyar ashariku tunda shi shi kadai ne kaga kadaituwa ta ita kishiyar tarayya da wani abokan tarayya kenan sannan wal ajizu gajiyawa ita kuma gajiyawa din nan abinda watan kishiyar ta al-qudratu iku in kaji an ce wani na da ikon kaza to ba gajiyayye bane kenan in ku kaji an ce gajiyayye ne to shi ko ba ko mai ikon bane sannan wal karahatu da an kace al ikrahu din nan da ya magana al ikrahu tilastawa to abinda a kishi al ikrahu shi kuma wato shine da yace al ikrahu tilastawa ko yawa to abinda a kishi tilastawa shine kasancewar shi Allah madaukin sarki watan watan mai nufi ne al iradatu kenan gon shi zai shine kishi al iradatu kaga shi Allah sai in ya nufin abu ne sannan zai to al-ikrahu abinda kishiyarta tilastawa al-ikrahu abinda kishiyarta al-iradatu nufi kaga an ka cewa ne an tilasta mai abu to ko bai nufi ba kenan sai an tilasta mai ya koda bai nufi din ba to shi ubangiji ya koro wannan ta koro gare to shine abinda kishi al-ikrahu al-iradatu sai ya ce wal jahlu bijahilci abinda kishi al-jahlu shi kuma al-ilmu sani in ka ji an cewa ne mai ilimi ne to ba jahili bane kenan in ku ka ji an cewa ne jahili ne to ba mai ilimi bane kenan to kaga kiwo shin juna ne sai sannan wal mautu mutuwa abinda ake shi ta shi kuma al hayatu rayuwa an ga ce wannan yana da rayuwa ta dindindin kai ko yanzu an ga ce abu kaza yana da rai to ba mace ci bane kenan in ko an ka ce mace ci ne to kaga me rai kenan ya an ka ce mace ci ne to bai da rai kenan an ka ce me rai ne kuma ba mace ci bane eh to sannan wasamamu kurumci da aka ce abinda ake shi ya ta shi ku asamu ci cewa ubangiji wadake saki yana ji kaga abinda in ka ji wani an ce kurma ne to ba ya ji kenan in ka ji an ce yana ji to ba kurma bane kenan to shine sannan wal ama makamta abinda ake shi makamta shi kuma albasaru gani albasaru shi kuma shi ake shiyar al ama in ka ji an ce wani makaho ne to bai gani kenan in kuma ka ji an ce wani yana gani ba makaho bane kenan to abinda ake shiyar al ama albasaru sannan wal bakamu dinan da yace bi bantaka abinda ake shiyar shi kuma bai bantaka shi kuma al kalamu ubangiji yana zance ba bibi bane wanda bai magana ba to wannan su ne wanda mun kai magana din can a wannan su ne ainihin kiwoshin su din na juna da ya magana kaga su wannan gana muka yi magana na gaba ajizan muqran jahila musamman kada ma an tsago su ne daga cikin wadancan din kaga saboda haka duka ɗaya ne duk bayan da ya shiga can shi zai shiga nan ne to wannan kenan to sai kuma malam zai ci mana gaba da bayani ga sifofi su kuma wajibai a cikin haƙin manzannin Allah madaukakin sarki shine malam ya ci gaba da cewa wayli summa yalihi sifatul wajibatu sannan sifofi wajibai suna bi waɗannan shine wasu mai yalihi zamu kanta da sannan sai mu dawo mu yi bayani da ba shi ma summa yalihi sifatul wajibatu sannan sifofi wajibai suna bi masu fi haqqin rusul a cikin haqqin manzanni alaihi musallatu wassalamu tsira da insha Allah ya tabbata gare su awwalu ha yace na farkon ta asidqu gaskiya wajibun fi haqqin rusul wajibi ne a cikin haqqin manzanni wal amanatu da amana wajibatun fi haqqin rusulillahi wajibi ce a cikin haqqin manzannin Allah wa tablighu ma umiru da isar da abin da anka umurce su wajibin fi haqqin rusulillahi wajibi ne a cikin haqqin manzannin Allah shi ma Allah wazimu yace sai wafi lazimai yace wajawazu a aradil bashariyati da halaccin bijiri-bijirin mutuntaka wajibin fi haqqin rusulillahi shi ma wajibi ne a cikin haqqin manzannin Allah wal imanu bi rusulillahi da imani da manzannin Allah wajibin fi haqqin rusulillahi wajibi ne a cikin haqqin manzannin Allah wal imanu bil yawmil akhir da imani da ranar lahira wajibin fi haqqin rusulillahi wajibi ne a cikin haqqin manzannin Allah wal imanu bil malaikati da imani da mala'iku wal kutubis samawiyyati da littafan sama ma'ana wanda aka saukar daga sama kenan Allah ya saukar subhanahu wa ta'ala almi'ati wa arba'ata ashar kitaban littafi 114 wajibin shi ma wajibi ne hunanan ne inta hal wajibatu wajibai sun ka tuki fi haqqin rusuli a cikin haqqin manzanni alaihi musallatu wassalamu tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su sai ce kuma wailihin al'abdadu kiwoshin su suna bi masu awwalu na farkon ta al-kadhibu qariya muhalun anhum ya koru daga barin su ta koru daga barin su wal khiyanatu da ha'inci muhalun anhum ya koru daga barin su wal kitmanu da boye abinda an ka aiko su da shi muhalun anhum ya koru daga barin su wa adamu jawazil a'radil bashariyati da rashin halaccin bijiri-bijirin mutuntaka muhalun anhum ya koru daga barin su wa adamul imani bi rusulillahi da rashin imani da manzannin Allah muhalun ya koru anhum daga barin su wa adamul imani bil yawmil akhir da rashin imani da ranar lahira muhalun anhum ya koru daga barin su wa adamul imani bil malaikati da rashin imani da mala'iku wal kutubis samawiyyati da littafan sama muhalun anhum shi ma ya koru daga barin su hunanan ne intahal aqaidus sittatu wa sittuna qidatan abun kudurcewa 66 ya tuki bihamdillahi da godiyar Allah wa husni aunihi da kikkiawan taimakon shi assalatu wassalamu tsira da amincin Allah su tabbata ala muhammadin bisa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa alihi da iyalansa ahan zamu koma sai ai karin bayani ga abin da ya kusa shine malam yace summa yalihi sifatul wajibatu sannan sifofi wajibai suna bi ma ainihin wannan sifofin da munka ambata na wajibai ga haƙin Allah madaukakin sarki da kuma kiwoshin su to su kuma wannan sifofin manzanni suna bi mu wannan shi kuma fi haƙin rusul a cikin haƙin manzanni alaihi musallatu wassalamu tsira da insha Allah ta mata gare su yace awwalu ha na farkon ta asirqu gaskiya saboda haka wajibun wajibi ne fi haƙin rusulillahi a cikin haƙin manzanni Allah ba a taba yin wani manzo amma makareci ba ko so guda a ce ai ga wani manzo amma ya taba yin ƙarya wani lokaci ba a taba samu ba dukkan su masu gaskiya ne shi yasa kaga mutanen Makka tun kamin fara wahayi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya sun ka dauke shi bai taba ga musu wata magana wanda sun ka dauki sun ka ga ba haka ne yake ba saboda haka manzanni dukkan su masu gaskiya ne to gaskiya din nan sifa ce ta manzanni yana da kyau kuma kowa ya zama mai gaskiya din kar ka zama mai kokarin yin ƙarya don ka bata ma wani dan uwanka suna da sauran wasu abubuwa mai kyau ko don ka cutar da wani ko da sauran dai al'amura ga sunan daban-daban Allah ya kare mu Allah ba mu iya kun yin gaskiya to gaskiya sifa ce ta manzanni sannan wal amanatu da amana ita ma wajibatun fi haqqi rasulullahi wajibi ne a cikin haƙin manzannin Allah duk manzannin da aka yi baki ɗayan su masu amana ne ba taɓa yin wani manzo mai cin amana ba mai zalunci ba mai kaza mai ha'inci mai duka masu amana ne su wannan kuma ana son kowa ya koyi da su ya zama mai amana shi ma kaka zama ci amana su ma ga mutane kace amana mutane shi amana kala kala ba sai cin dukiyar mutum ko wani ba a ha'inci ka zo kai wajare mutum ko wani sirri na shi ka dauka ka ji ka kai mu wani da sauran su wannan dukan su yana daga cikin ha'inci to manzani duka ba su da wannan sannan wata miligo ma umiru da isar da abin da anka umurce su da shi ya wajibin bi haqqi rasulullahi wajibi na cikin manzan Allah dukkan manzanin da anka aiko ba wani manzo da ya boye wani abin da anka aiko shi aya daya wani manzo bai taɓa goya ba duk ayoyin da Allah ya kusa shi ya za su isar da su zuwa ga al'ummar da anka aiko musu saboda haka dukkanin manzanni baki da sun isar da sakon da anka umarce su in dai na shari'a ne na wajibi gashi ayi sai dai in wani abu ne daban na wani ilimi wanda za su kibanci wani daga ciki wanda bai shahi abin da anka masa na wahayi na irin kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa wahayi na alqur'ani kaga alqur'ani ba aya daya da manzo Allah ya boye to amma kaga akwai wasu ilimi ma daban waɗanda ba shahi alqur'ani misali irin alqur'ani bane waɗanda ya kibanci wasu sahabbai da shiya ko kamar irin sayyidina Huzaifah ibn Yaman ne gun wanda kaga manzo Allah ya kibanci shi duk ya sanar da shi munafiqai ya san su yawwa kaga wani ilimi ne shi ma wannan daban kamar irin sayyidina Abu Hurairah ko radiyallahu anhu kamar yadda Imam al-Bukhari ya rutu a cikin hadisin sa a cikin sahihin sa ko yake cewa manzo Allah sallama ya bashi watan cika guda biyu na ilimi guda gashi na ya watsa ya gaba ɗaya gaban kowa da kowa ma'ana shine hadisan da ya ruwaito din duk gasan annabi sallallahu alaihi wasallam yace to duk gasan nan na ba ku shi ya gudan kuma na danne shi a karkashin cinyata da zan fito muku da shi da zaku yan da sai kun yanka wannan makoshin nan na makogarin nan nawa kaga wani ilimi ne ke na ce manzo Allah ya bashi to wanda ba na irin alqur'ani ba kenan to amma duk abin da anka isar masu na wajibi na shari'ancin su na shari'a to duka sun isar da sako kenan to sannan sai Allah wazi masifu fi lazimai sannan waje wazu a aradil bashari ta da halaccin bijiri mutuntaka ma'ana shine su annabawa halal ne gare su kamar annabi ya rashin lahiya ko ya ci abinci ko ya sha ruwa ko ya yi bacci ko ya je kasuwa ko ya je gona ko wani abu daban to duk ina al'amura wadannan ka san mutun yana yi to su ma annabawa halal ne gare su yi amma yanzu an ka aiko manzo kaga ya zama shi manzo amma bai cin abinci bai shan ruwa bai komai kuma ai kaga su kan so da an ka aiko ba za su iya tsaya hasa su fahimce shi ba saboda me saboda ya zama ba jinsin su bake ne ya zama jinsi annan ba ya ci abinci bai bacci bai komai to shi yasa annabawa duka suna yi suna rashin lafiya suna komai iyaka dai kora sun yi rashin lafiya abinda ba su yi shine rashin lafiya da za ta kai ga na ƙasa gare su to ba za su na ƙasa ba yawwa Allah ya tsare su ba su samu na ƙasa amma dai za su iya rashin lafiya za su iya komai na abin da yake gudana ga ɗan adam saboda haka ba wai rashin lafiya tawaya ce gare ka ba ko talauci rashin kuɗi ko wani ba wannan ba tawaya ce gare ka ba don kaga Allah madaukakin sarki ya baka kuɗi ba ko ya jarime ka da wata rashin lafiya ko ya jarime ka a'a wannan annabawa ma Allah watan halal ne su ma suna irin wannan din kaga balle kai kenan to shine halaccin bijirin mutuntaka wajibi ne ga cikin haƙin manzanni sannan wal imanu bi rusulillahi da imani da manzannin Allah wajibin shi ma wajibi ne fi haqqin rasulullahi a cikin haƙin manzannin Allah wai ma'ana shine dukkan manzannin da anka aiko baki daya sun yi imani da junan su kowanne annabi ya yarda da sauran ƴan uwa ne annabawa saboda haka shi yasa ko kaga alqur'ani Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin yana gaya mana cewa dukkan annabawan da aka aiko sai da Allah madaukakin sarki ya yi alƙawari da su wa idan suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su suna isar da sako to za su bi shi baki daya su ma duk sun ka yarda kuma ko to shi din ne mana zaka ji Allah yana faɗa cewa wa iza hazallahu misaqan nabiyina lama ataitukum ko lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum musaddiqun lima la tu'minuna bihi wa la tansurunahu a aqartum wa akhastum ala dhalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum min shahidin ko naji haka ayi take to shine kaga wannan ne da Allah ya rike alƙawarin duk annabawa kenan manzanni baki dai kowanne sun yi imani shi yasa kaje yana cewa ko amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi har zuwa ƙarshe ko to kaga an ka ce manzo ya yi imani annabi Muhammad kenan saboda haka manzanni sun yi imani da watan dukkanin ƴan uwansu manzanni baki daya sannan wal imanu bil yawmil akhir da imani da ranar lahira dukkan manzanni baki daya ba wani manzo guda wanda bai imani da ranar tashi alƙiyama ba dukkan su sun imani tashi alƙiyama za a yi shi to shine imani da ran tashi alkiyama shi ma wajibi ne da cikin haƙin manzanni sannan wal imanu bil malaikati da imani da malaiku dukkan manzanni baki da sun yi imani da malaiku cewa akwai malaiku wasu halitta ne na Allah wanda Allah ya halitta kuma su bayi ne na Allah wanda ba su sawa ma Allah shine la ya'suna Allah ma amaruhu da sauran dai sifa su to duka baki dai su manzannin nan sun yi imani da akwai malaiku sun yi darasu hasali ma aka ga malaiku ne ya kawo musu wahayi yauwa shine sannan wal kutubi samawiyyati da littafan sama dukkanin manzannin nan baki dai sun yi imani da dukkanin littafan da Allah madaukakin sarki saukat ga sauran ƴan uwan su manzanni watan wadannan littafan baki dai Allah sauka dukkan sun yi imani da su wa simala yace littafan nan su ne almi'ati wa 14 kitaban littafi 114 to wannan imani da malaiku da imani da littafan sama yace wajibun wajibi ne a cikin hakkin manzanni alaihi salatu wassalam yace gunanan ne inta hal wajibatu sifofi wajibai sun ka tuke fi haqqir rusul a cikin hakkin manzanni alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su to shi ma zai kawo kiwoshin wadanga sifofin na wajiban da anka kawo sai yace wa ilihinnal abdadu amma kiwoshin su suna bi musu wadanga sifofin da anka ambata kenan yace awwaluha na farkon ta alkazibu qarya muhalun anhum yakuru daga barin su saboda haka manzanni baki dayan su masu gaskiya ne ba taba yin wani manzo wanda za a ce gashi makareci ne shi ba a manzanni ne dukkan su masu gaskiya ne to shine ma'ana alkazibu qarya to ta kudu rigade su kaga ai qarya abinda ake shi yatta gaskiya ko yawa in kaji an ce wani makareci ne to ba mai gaskiya bane in kaji an ce wani mai gaskiya ne to ba makareci bane kenan to kaga kishiyar alkazibu asirku wancan da mun kai kenan sannan wal khiyanatu da ha'inci shi ma muhalun annahum yakuru daga barin su manzanni ba su ha'inci kaga abinda ake shi ra'inci al amanatu da mun kace amana sannan wal kitmanu da boye sakon da anka aika su da shi shi ma muhalun annahum yakuru daga barin su manzanni ba su boye duk abinda Allah ya aika su da shi saboda haka abinda ake shi kuma al kitmanu shi kuma tablighu ma'umiru da mun kace wa tablighu ma'umiru din can sannan to kaga wannan su ne kiwoshin wadanga sifofin kenan alkazibu kishiyarsa asidku alkhiyanatu kishiyarta kuma al-amanatu alkitmanu kuma kishiyarta kuma tablighu ma umiru to sai yace wa adamu jawazi a aradil bashariyati da rashin halaccin bijirin mutuntaka shi ma muhalun anhum ya koru daga barin su a ciwaye manzo ne shi amma bai cin abinci bai shan ruwa bai bacci bai aure bai mu'amaloji dai na mutane to wannan ya koru ga manzanni dukan su suna yi sai zaka ga kafiran Makka suka yi ta izgili suna ta abuwa ko har suna cewa wai mali hazar rasulu ya akulu da'ama wai mushi fil aswaqi wai an kai ga wannan manzo wai shi yana cin abinci yana tafiya kasuwa yana kaza to su wai abinda suka so to aiko wanda baya wannan saboda haka manzanni an aiko su ne da masu koya ma mutane bayan da za su zama ta yadda rayuwar su baki daya ta addinin cin su ta addinin zuma da kuma rayuwar su wanda za ta yi kyautar duniya to shine saboda haka manzanni ba a yi wani manzo ba wanda baya rashin lafiya ko baya bacci ko baya cin abinci ko baya wani abu to shine rashin halaccin bijirbishin mutuntaka to ya koru gare su manzanni ne sannan wa adamul imani bi rusulillahi da rashin imani da manzannin Allah shi wa muhalun anhum ya koru daga barin su a ce wannan manzo ne shi amma bai imani da manzanni ba ƴan uwa ne ba a'a dukkan su imani da ƴan uwan su sannan wa adamul imani bil yawmil akhir rashin imani da ranar lahira shi ma a ce wai ga wani manzo bai imani da za a yi tashi alkiyama ai hisabi ai sakamako ba a'a ba wannan manzon wanda bai imani ba dukkan sun yi imani da ranar tashi alkiyama sannan wa adamul imani bil malaikati da rashin imani da malaiku shi ma wannan ya koru daga gare su a ce wannan manzanni ne amma gashi wai bai imani da akwai malaiku ba ne a'a wannan ya koru daga barin su wal kutubi samawiyati da kuma littafan sama a ce ga wani manzo amma bai imani da waɗansu da littafan da anka sauka ba ko ya ware wani littafi ya ci bai dalshi ba a'a dukkan sun yadda littafan baki daya to wannan mala yace gunanan ne inta hal aqaidu wata abun kudurcewa sun ka tuki as-sittatu wa sittuna idatan aqidodi guda 60 da watan 6 in kalli safutun daga wacan al-wujud din nan hakkawa nan abunda za su baka lissafin su guda 66 to su ne yake nufi ana so ka tuki bihamdillahi da godiyar Allah wa husni aunihi da kikkiawan taimakon shi assalatu wassalamu tsira da amincin Allah su tabbata ala muhammadin bisa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa alihi da iyalansa to kaga wannan shine sifofi na su manzanni din ko gashi yanzu mun ji su mun ji su sifofin su wanda suke wajibai as-sirqu al-amanatu tablighu ma umiru su ne sifofi wanda wajibai a cikin haƙin manzanni sannan wajawazul aradil bashariyati wal imani bi rasulillahi ko in ka farko kuma da farko wato shine as-sirqu wal amanatu wa tablighu ma umiru wajawazul aradil bashariyati wal imani bi rasulillahi wal imani bil yawmil akhir wal imani bil malaikati wal kutubi samawiyati al 114 kitaban to kaga wadannan su ne wajibai din sai kuma wadannan da suke kiwo shin wadannan su ne الكذب والخيانة والكتمان وعدم الإيمان وعدم جواز الأعراض البشرية وعدم الإيمان برسول الله وعدم الإيمان باليوم الآخر وعدم الإيمان بالملائكة والكتب السماوية محال أنهم وقت أنقرن نفسهم كورو تقبل المنزل توانا شيني كما إن أغنين كما تأيامو سيانان سيمون ساكي دعوة إن شاء الله وسيمو دورا أتكي وانا للتافي إمي الفركة من أفاتة وانا مالا ميدي روبو توانا للتافي الله ساكما سيدنا الخيري alfaran manzo Allah sallama mu kuma muna fata inda muka daidai Allah ya karbi muna kurakura mu kuma Allah ya shafe muna Allah ya karbi dukkan ibadu mu baki dai alfaran manzo Allah sallama kuma inda muka yi bayani dai a wancan zama malamai da suke sauraron mutun da karatu ne wanda yake bin duniya ko ina malamai da sauran kuma ƴan uwan dalibai duka suna saurare to duka dai wanda yake da wani gyara da zai taimake mu da shi ko kuma wato wata muhimmiyar shawara yana iya tuntuɓar wata number waya kamar irin 090 61 66 16 68 ma'ana shine 090 6 1 6 6 1 6 8 ko kuma mutum ko kuma 080 63 99 11 68 muna fata Allah ya mana jagora Allah ya karama muna alfar manzo Allah sallama saboda ka dan uwanku yake muku sallama shine Sanusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasarawa Godal Zamfara State Nigeria wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.